Kuma sine kanungana tabama na inges bankwana chema sekin samu gwaren kwana kai momo mosa dan kwairo tabase na buga kaman kwallo emana mun zama abun kallo ni da kali mun zama abun kallo na ci kwang 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 gafara gafara musa da kali to hatara hatara mun shigo da million goma sha tara your boyfriend is bugging but tada tambara ta ce da 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 ka ta mana ka muna hankara ta sama samara ka muna hankara ta kuma damfara ta ce musa I want to see you in camera. Hanu dai a sama kai a kasa fit the wire kira mana haba hanu dai a sama kai a kasa fit the wire kira mana haba 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 ce wane ne haba a gaya mata nace haba malama aiko an mata kwatance zata dawo dan ko ta bata ku fit da wayan ki man dan mata bata kina da number haba ko haban ki shiyar ki ce ko kina da bin shiyar ka ce dan mun ga ki hauka ce ta gigi ce bonno ka tana America musa da kali ci ya mun sai an buga sautin da banne da sauran to ku kira haba ya sonan to nace kwang kwang gafara gafara musa da kali to ai sai kun ga kalan fari ne ko baki fito da camera ku shira da yana nan zuwa hannu ɗaya a sama kai a kasa fit the wayan kira mana haba hannu ɗaya a sama kai a kasa fit the waya kira mana haba hannu ɗaya a sama kai a kasa fit the waya kira mana haba hannu ɗaya a sama kai a kasa fit the waya kira mana haba 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 kira mana haba 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 kira mana haba kai a sama kai a kasa fit the wire kira mana haba hannu ɗaya a sama kai a kasa fit the wire kira mana haba 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 kira mana haba kai a sama kai a kasa fit the wire.